Tun a shekarun baya, rahotannin jami'an tsaro sun nuna ana ci gaba da kama matasa baƙar fatan Amurka da Latino fiye da takwarorinsu fararen fata da na Asiya. Amma wani abin mamaki a cikin wannan lokaci shi ne matasa da iyayensu suka fito daga nahiyar Afirka sun fara aikata laifuka masu yawa a birnin na New York. Wani tsohon jami'in tsaro da ya aiki a cikin gidaje da dama da ake gudanar da irin waɗannan ta'annati ya tabbatar da wannan magana, inda ya fara bayyana kansa kamar haka.
Sunana Isa Umar Faruk Kataki, Deputy PR na Yankasa Community. Akwai wasu unguwanni da yawa da yau, ƴaƴanmu ne da kanninmu na yan Afirka, wasu Ghana, Gambia, Senegal, Guinea suke sai da kwayoyi wurin. Kuma suna nan suna halba bindigogi, ko even ma Bronze Community, babban polisan Bronze Community na yan sanda ma ya taba kira ya tambaya wani problem ke damun mu Afirka. To yanzu sabida yaranmu baya controls, balle inda na taba haiki na security River Park Towers, masu kawo kwayoyi ma suna ba ƴaƴan su haifafun garin gama, yaranmu ne daga yan Nigeria, yan Ghana, yan Guinea.
Rahotannin 'yan sanda sun nuna ana samun irin waɗannan matasan na Afirka da ma aikata laifin kisa, inda a bara wani matashi da iyayensa suka fito ƙasar Gambia ya kashe mahaifiyarsa saboda tana masa fada ya rabu da abokan banza ya kama sana'a. Shi ko sarkin musulmi a New York, Alhaji Yahuza Abubakar, ya ce iyaye na da muhimmiyar rawa da za su taka wurin tarbiyyar 'ya'yansu, inda ya ƙara da cewa
kuma yaro yana ganin baka isa ka kira shi ka masa magana ba. A takaice, son kuɗi, ci da sauri, a sha yanzu, magani yanzu, shi ya kawo musu irin wannan. Saboda haka muna so mu kira administration mu zauna da wasunsu, sun so mu miƙo wuya, ya so mu zauna mu lecture su, mu gwada musu yadda ya kamata su tafi garin saboda a samu zaman lafiya. Amma idan suka kiya, mu za su jawo mu cikas, because kowa shi ga matsala, mu za a nema. Yanzu mu baku ata mana lokaci ba.
Shi ma Muhammad Bashir Kabore, mataimakin shugaban kungiyar 'yan ƙasa da ta hada da al'umman Ghana da Najeriya da Gambia da Nijar da sauransu, ya ce akwai buƙatar sanya idanu akan kai komon yara, inda ya fara jawabinsa kamar haka.
Iyaye a kula, a duba, domin crime da ke gudana cikin United States, in ka je mafi yawanci ya ce yayanmu ne na Afirka ake samun su wurin. Don shi muna kira a masanina Vice President na 'yan ƙasa, don Allah jama'a a yi kokari a ringa kulawa da shiga da fitan yaranmu.
Sai dai shugabanni a fannin cigaba a wannan shekaran sun gabatar da sauye-sauyen shari'ar laifuka da aka yi don niyyar gyaran rashin daidaito da kisa ake kama baƙar fatan Amurka, ana yanke musu hukunci kana ana tsare su. Amma a aikace a garuruwa irin su New York, waɗannan sauye-sauye za su citira, lamarin da ka iya ƙara yawaita aikata laifuka, inda za a ƙara cin zarafin baƙar fatan Amurka tare da tsare su a maimakon kare su, a cewar masana. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin New York.